a wata hira da yi da gidan talabijin na Channel mai kawance da murya Amurka, Malam Nasir Rufai ya bayyana cewa
I believe that there are elements in the village that want us to lose the election because they didn't get their way. They had their candidate didn't win the primaries, and I think they are still trying to get us to lose the election.
Lalle akwai wasu na kusa da fadar shugaban kasa da ke zagon kasa ga dan takararmu Bola Ahmed Tinubu, domin kuwa dan takarar su bai samu nasara a zaben fidda gwani da aka gudanar ba, don haka sun dukufa wajen ganin cewa an kada jam'iyyar ta APC. A lokacin da aka tambayi Malam Nasir Rufai ko matakin da gwamnati ta dauka na canza kuɗi wanda kuma 'yan Najeriya ke kuka a kai, yana ɗaya daga cikin irin waɗannan matakai da aka dauka, ya bayyana cewa
we should not in the process make ordinary people suffer or ignite the anger of voters against our party as if it is our party's policy. It is not. It is the policy of a few people.
Lalle ya kamata 'yan Najeriya su sani cewa matakin canza kuɗi ba ra'ayi ne na jam'iyyar APC ba, kuma ba ra'ayi ne na ɗan takararmu, ra'ayi ne na wasu da ke fadar shugaban ƙasa wanda suke so masu zaɓe su juya mana baya domin zaɓen ɗan takararsu a maimakon ɗan takarar jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu a zaɓe mai zuwa. Ya kamata kowa ya sani cewa batun sauya kuɗaɗen Najeriya ba wai tsari ne na gwamnan babban bankin Najeriya ba, domin kuwa tun a lokacin da yake shugaban mulkin soja tare da marigayi Idiagwan, shugaba Buhari ya ɗauko tsari irin na canza kuɗi a asirce ba tare da sanin kowa ba, matakin da ya ce zai taimaka wajen kama barayin gwamnati. Ko da yake irin wannan tsari yana da kyau, amma ɗaukar shi a daidai wannan lokaci da ake gab da zaɓe zai sa jama'a su juya wa jam'iyyar APC baya, abinda kuma muke ganin bai dace ba.
Doing it at this time within the time allotted doesn't make any political economic sense.
Wannan zargi da Malam Nasir Rufai ya yi wa wasu na kusa da shugaban ƙasa ya yi daidai da zargin da shi kanshi dan takarar ya yi a kwanakin baya a lokacin da yake yakin neman zaɓe a jihar Ogun, inda ya zargi cewa an kirkiro ƙarancin man fetur ne da kuma sauyewa kuɗaɗen Najeriya domin a fusata 'yan Najeriya a kan takararsa. Yanzu dai za a iya cewa a yayin da ta fito ƙarara cewa akwai rarrabuwar kawuna a manyan jam'iyyun siyasar Najeriya kama daga APC da PDP mai adawa, inda ita ma wasu gwamnoninta guda biyar suka bincirewa ɗan takararsu a Teku Abubakar ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Rivers Nelson Wike. Ita ma ba a iya cewa jam'iyyar ta APC ta samu nata matsala, inda take zargin wasu a fadar ta shugaban ƙasa da ake kira Kabas da yin zagon ƙasa ga ɗan takarar jam'iyyar ta APC Bola Ahmed Tinubu. Duk ƙoƙarin da ya na yi domin jan ta bakin kakakin shugaban ƙasa Malam Garba Shehu da wannan zargi da 'yan jam'iyyar APC ke ma wasu shafaffu da mai da ke fadar shugaban ƙasa ya citara, inda na yi ta ƙoƙarin buga masa waya, amma a lokacin da na haɗa wannan rahoto ban same shi ba. Yanzu dai abin jira a gani shine ko za a magance wannan matsala da ta kunno kai a manyan jam'iyyun siyasun biyu kafin zaɓe da za a gudanar nan da ƙasa da kwanaki 25. Babangida Shiffin, Murya Amurka daga Lagos.